بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ونشين درسينا تقوث نكرات مؤتكم موطان إمام مالك أيورانا الرسرق وطن ربيع الأول هجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم تبودة ريهود دا عشرين دبقوي واندي داشي دا ranar bakwai ga watan hudu miladiya ta 2006. Muna karatu a cikin babu jami'ul wuqut, wato hadisai da suka zo kan sha'anin sallah, hadisai daban-daban kan al'amura da suka zo kan sha'anin lokacin sallah. Qala Yahya ibn Yahya al-Laythi kana al-Majri Imam Malik yace qala Malik yace Imam Malik rahimahullahu yace man adraka al-waqta wa huwa fi safar, man adraka al-waqta wa huwa fi safar, mutumin da lokacin sallah ya riske shi alhali yana halin tafiya, fa akhara as-salata sahiyan aw nasiya, sai ya jinkirta sallah sahiyan aw nasiya, sahiyan bi sarf kalwa, wato aslan ma bai tuna ta ba, bai tuna ta ba, ma bata fado masa ba, ya manta da wani abu shi sallah, shine sahu kenan. An-nisyan kuwa shine ya tuna sai ya manta, ya tuna da sallar amma kafin ya sallar sai kuma ya shafa, to wanda haka ta same shi alhali yana cikin tafiya, hatta qadima ala ahlihi, har sai da yazo gida, annahu idha kana qadima ala ahlihi wa huwa fil waqt falyusalli salatal muqim, cewa idan yazo gida alhali yana cikin lokaci, wato lokacin sallah bai riga ya fita ba, falyusalli salatal muqim, sai ya sallar mazaunin gida. Me yake nufi da wa huwa fil waqt, yana cikin lokaci, ana nufin lokacin muktar ko kuwa gabaki daya hada har lokacin laruri, gabaki daya har lokacin laruri, lokacin sallah gabaki daya yake nufi. Wato alal misali mutum ne ya taho da ya taso daga Kaduna kafin sallar la'asar, sai bai yi sallah, sai ya sha'afa ko kuma ya manta, gabaki ya tuna cewa bai yi sallar la'asar ba, amma kafin ya yi sai ya manta, har sai da ya zo Kano, da ya zo Kano sai ya zamanto cewar lokacin rana ba ta riga ta faɗi ba, amma ta kusan faɗuwa, istirar ya wuce, wato lokacin rana ta riga la'asar list ɗin nan, lokacin sallah amma rana ba ta faɗi ba, don haka huwa fil waqt, yana cikin lokacin sallah. To yaya zai yi? Imam Malik yace fal yusalli salatal muqim, sai ya sallar mazaunin gida, wato ya cika raka'a hudu. Ba zai la'akari da cewa sallar tafiya, sallar la'asar ta same shi a halin tafiya, lokacin da sallar la'asar ta wajaba a kansa sallar tafiya ce, amma tunda lokacin bai fita ba, har yanzu wajabtin yana kansa, har yanzu wannan khitab din yana kansa, domin shi lokacin sallah nau'in wajibi ne da malamai suke ce ma al-wajibul muwatta. Amma za ka iya yin sa ko yanzu ko an jima ko kuma abin nan ko kuma sau ɗaya ma a cikin rayuwarka, nau'i ne na wajibi. Akwai kuma wajibul mudayyaf, shine wanda aka ce dole ka yi shi a lokacin, idan baka yi shi a lokacin ba to ka saba ma Allah. To shi ita sallah nau'in farko ne na wajibul muwatta ne, za ka yi sallah an lokacin sallah ya shiga, ba lalle ne ka yi ta a farkon ta ba, in ka yi ta a tsakiyar lokacin daidai ne, in ka yi ta a ƙarshen lokacin na muktar daidai ne, in ma kana da larura kai yi ta a lokacin laruri shi ma wannan baka da laifi, duk kana cikin wajibul muwatta. To tunda wannan ya zo alhali akwai sauran lokaci, da haka lokacin da bai fita ba, sai ya sallar mazaunin gida, kaga a lokacin nan ya ɗauki hukuncin mazaunin gida, da haka wajabcin da yake kansa ya tashi daga wajabcin sallar tafiya ya koma wajabcin sallar mazaunin gida. Na'am, da ina yi batun da mantuwa ce, ai kaga sai sai Imam Malik yake yace sahiyan aw nasiya, bisa rafkanwa ko bisa mantuwa. Wa in kana qad qadima wa qad dhahaba al-waqtu falyusalli salatal musafir, idan ko yayin da yazo gida yazo alhali lokacin ya riga ya fita, rana ta riga ta fadi, to nan yaya zai yi? Yace falyusalli salatal musafir, sai ya sallar matafi, domin ga baki ɗaya sallar ta wajaba a kansa ne a halin tafiya, har lokacin ta ya fita sallar da take kansa sallar matafi ce, tunda bai zamanto mazaunin gida ba, inda baka zama gida sai ka zo gidan ka zauna, ba da niyya ake zaman gida ba, kamar yadda ba da niyya ake tafiya ba, ba da niyya ake zaman gida ba, sai yayin da ya zo gida ya zauna a lokacin da ya fita daga halin tafiya, to ita kuma sallar lokacin ta ya fita. Saboda haka sallar da take wajiba a kansa wace irin sallah ce? Sallar matafi, tunda ita ce ya sallar ta wajaba gare shi a cikin lokacin ta gabaki daya, har lokacin ya fita yana halin tafiya, dan haka sallar matafi ita ce wajiba a kansa. لانه انما يقضي مثل الذي كان عليه امام مالك يبينا من يتي منيني saboda ni saboda mutun zai yi sallah zai rama sallar irin sallar da ta wajaba a kansa ne shi wannan sallar da ta wajaba a kansa wace nau'in sallah ce sallar matafiyi ce shi ko na farko sallar da ta wajaba a kansa sallar mazaunin gida ce dan haka ita din qala malik wa hadha al-amr alladhi adraktu alayhi an-nas wa ahli al-ilm bi baladina yace wannan al'amari a kansa ne na rifki malamai sune annas ne wato mutanen malamai gabaki daya wa ahlul ilm wannan afti ne akan annas inda imam malik yake fada malamai yake nufi tunda ba wai al'ada yake amalu ahlul madina ba wai al'ada bane aikin mutanen madina da aka ce imam malik yana kafa hujja da shi ba wai al'adar mutanen madina bane a'a abinda malamai suka tabbata akai aikin mutanen madina mu dan yi dan istidraji kadan malamai sun kasa shi kashi biyu akwai aikin ahlul madina wanda ba imam malik ba kowa ma yana kafa hujja da shi shine abinda aka yi nakalinsa har zuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ake ce ma alfun an alfin khairun min wahidin an wahid mutum dubu sun rawaito daga mutum dubu ya fi bisa ce mutum daya ya rawaito daga mutum daya ko da ba a samu isnadi ba abinda ake ce masa al'amal wannan shi ake ce masa al'amalun naqli wanda aka yi nakalinsa alal misali cewar annabi sallallahu alaihi wasallam baya karban zakka a kayan marmari da irin wato abinda ake cewa al-khudrawat irin su ganyaye da tumatir da irin dai waɗannan kayan marmari da ake noman su ta hanyar abinan ban ruwan lambu annabi sallallahu alaihi wasallam baya karban zakka akwai malaman da suke cewa zakka wajiba ce akan ta sai da suka zo Madina suka zo zaki musu da Imam Malik sai Imam Malik ya kira masu mutane yace ba su labari kakanka sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan gonar ta kakanka ce tun lokacin kakanka kuke noma a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban zakka a wajen kakanka kuma bayan shi kula fa sun karbi zakka a wajen ku sai ce ai babana ya gaya min daga kakana cewa tuntun yake noma a wannan gonar ba taba karban zakka a cikin kudurawat ba kowa an aka tambaya a Madina haka zai ce ba wanda ya saba sai abinnan sai alqadi Abu Yusuf a lokacin yace masa to na bar magana ta haka nan wajen ma'auni mudun nabi da abinda mutanen Iraq suka dauka shine girman mudun nabi shine wanda khulafa daga baya suka yi shi a Baghdad abinda malaman Kufa suka tafi akai ya saba girman sa ya saba na Madina shi ma da suka yi wannan da Abu Yusuf yazo ya jaya da Imam Malik akan wannan sai ya kirawo masa mutane kowa ya kawo mudunsa kowa in ya kawo mudunsa sai ya ce wannan shine muduna da na gaje shi daga wajen mahaifina daga wajen kakana kuma sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne da shi ake fitar da zakatul fitr da shi ake dukkan awo da ake yi to kaga ina kuma zancen hujja wace hujja kuma kake nema sun zo sun ce gashi shi ake amfani da shi tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma alqadi Abu Yusuf ya aje magana sai dawo makan maganar Imam Malik to irin wannan amalu ahlul madina abinda ake a madina shine ake ce masa al-amalun naqli wanda yake nakalin sa akai shi ma wannan ba a sabani akan cewa hujja ne nau'i na biyu shine abinda yake al-amalul ijtihadi wato ijtihadi da malaman madina tun daga zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hatta bi ai har zuwa tabi'ut tabi'in suka tafi akan wannan shine abinda suke fatawa akai ko mutane suka dauki wannan shine yanda ake abubuwa a madina shine yanda hukunci yake fatawa ce ta sahabbai da tabi'ai na Madina to wannan a wajen Imam Malik ita ma hujja ce to sauran malamai sun yi sabani wajen wannan sun ce babu hujja sai akan ijma'in al'umma ijma'in mutanen Madina kuwa juz'i ne na al'umma ba hujja ko akan haduwar al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam kace kaptin ta ne mutanen Madina kuwa wani bangare ne daga al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wadansu sun fita daga Madina sun je sun zauna a Kufa wadansu a Damascus wadansu a Sham wadansu a Misra gashi nan dai dan haka idan ya zamanto cewa mutanen Madina sun tafi akan wata fahimta ko wani ijtihadi amal al-amal al-ijtihadi ya aiki da al-amal al-ijtihadi amal ne na Madina amma wanda yake an kai zuwa gare shi ta hanyar ijtihadi wato babu nafsi akai sai malamai suka yi amfani da fahimtar su na al-Qur'ani da sunna suka ce ga yanda hukuncin yake an fahimta shi kanta Imam Malik ya faɗi dalilin hukuncin amma kuma ya nuna cewar magana ita ce maganar malaman Madina na'am نعم وقال مالك امام مالك يتي الشفق شفقي الحمره التي في المغرب شيني ونن جاجاجان دا كاكي غني ايامما باين فادوار رانا ان كدغا كانك باين فادوار رانا اسما زاها غا باين فادوار رانا اكو وني جاجاجا تو ونن شيني شفقي وندا اذن يا بتي idan wannan jajjajin din ya bace fa idza zahaba al-hu'in fa idza zahabat al-humra idan wannan jajjajin ya bace faqad wajabat salat al-isha sallan isha lokacin nan lokacin ta ya shiga kuma ta wajaba a lokacin wa kharajta min waqti al-maghrib kuma lokacin maghriba ya fita ta fita daga lokacin sallan maghriba wannan imam malik yayi nuni ga wannan dan ya ishara ya zuwa ga abin da yake shine ya zaba domin malamai sun yi sabani wajen shafaqi a malaman kufa su a wajen su shafaqi shine fari wato koda wannan jan ya bace idan dai akwai sauran hasken rana a yamma to lokacin sallar isha bai cika ba sai ya zamanto babu sauran haske ko kadan a yamma ya zamanto duhu ne ga baki ɗaya babu wani farfarin haske a yamma sannan lokacin sallar isha bai cika Imam Ahmad shi kuma yace a halin tafiya saboda shi kansa wannan magana an rawaito daga wadansu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam magana ahlul kufa Imam Ahmad sai yake idan matafiyi ne to daga zarar shafaqi ya bata sai sallar isha domin asali matafiya an yi masa ruksa zai iya haɗa magriba da isha a lokacin sallar magriba ko a lokacin sallar isha ko kuma ya jam'u suri ya gabatar da isha ya jinkirta sallar magriba to yace amma idan a halin zaman gida ne to kare sallar isha sai idan wannan hasken na yamma ya riga ya abin ya zamanto duhu yace a abin al-bayab shine ash-shafaq wato ga mazaunin gida to amma shi Imam Malik bai zabi wannan ba ya tafi akan cewa ash-shafaqul humra wanda an rawaito hadisi Imam marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai bai inganta ba sai dai abinda harshen larabci ya nuna cewa larabawa abinda suke nufi da ash-shafaq din shine al-humra shine wannan jajjajan shine lokacin sallar isha yake shiga kuma lokacin sallar magriba yake fita sannan har wayo a cikin wannan riwayar ta Imam Malik ya nuna mana cewa lokacin sallar magriba a wajen Imam Malik a bisa wannan nassin shine yana karewa da fitar da shigar lokacin sallar isha kuma haka ba abinda kuma muka karanta a hadisin Jibril shine cewa yayin da malaika Jibril ya zo ya salla tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sallar magriba da shi a ranar farko bayan faduwar rana ta biyu ma bayan faduwar rana bisa al'ada ko inda malaika Jibril ya rinka yi a ranar farko sai ya zo masa a farkon lokaci a rana ta biyu sai ya zo masa a ƙarshen lokaci daga nan ne waɗansu malamai suka tafi akan cewa lokacin sallar magriba lokaci ɗaya ne domin malaika Jibril a kwana biyu din a lokaci ɗaya ya sauko bayan faduwar rana suka tafi akan cewa lokacin sallar magriba lokaci ɗaya ne don haka daga zarar suka ce wajibi sallar magriba daga faduwar rana gwargwadon yanda mutum zai yi alwala ya salla raka'a uku ya gama shine karshen lokacin ta in ya jinkirta lokacin magriba har ya wuce wannan ya fita daga cikin muktarinta wanda an rawaito wannan daga Imam Malik rahimahullah kusan ma akan sa ne yawan mutum fiqhun malikiya suka tafi akai domin take riwayar Ibn al-Qasim kuma kaga wannan a cikin muwatta Imam an nuna cewa kina Imam Malik yana da ra'ayi biyu ra'ayi na farko wannan da muka faɗa ra'ayi na biyu kuma cewa sallar magriba lokacin ta yana fita ne da shigar lokacin sallar isha wato da bacewar shafaqi wanda yake shine ya dace da hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda sauran mazhabobi suka dauka mazhaban Imam Shafi'i da Hanafiya da Hanabila cewa lokacin sallar isha ai lokacin sallar magriba yana shiga da faduwar rana ya kare da bacewar shafaqi dan haka idan mutum ya jinkirta sallar magriba matsawar da shafaqi bai fita ba to yayi sallar magriba a cikin muktarinta wannan kage yanzu kamar ra'ayin Imam Malik guda biyu ne, to wannan ra'ayi nasa na biyu shine yayi muwafaqa da hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As, wanda wannan hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As a Madina ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa a Madina ne ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato karin sauki ne akai ma al'umma. Shi ku hadisin sallar Jibril aina aka yi shi, hadisin da annabi malaika Jibril ya sauke sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa lokacin sallah a Makka aka yi shi, kamar da riwaya ta nuna kashegarin ranar kashegarin da aka yi Isra'i, malaika Jibril ya sauke nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah a Makka. Da aka koma Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana lokacin sallah, a lokacin ne yake bayyana ga lokacin sallar magriba, lokacin da yake fita sai ya kara ma al'umma karin lokaci na sallar magriba, wanda yake da shine al-Hanabila da Hanafiya suke riko da shi, afwan Ash-Shafi'iyya suna tare da Imam Malik cewa lokacin sallar magriba lokaci ɗaya ne, da kai sallah kai sallama lokacin da ya fita. Amma mun gane mun fahimci cewa Imam Malik yana da riwaya biyu, da riwayar farko cewa lokacin ta ɗaya ne, da wannan riwaya cewa sai in shafaki ya bace sanan lokacin sallar magriba zai fita. Na'am. نعم وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر اغمي عليه. امام مالك يرويته دغ نافع مال منسى مولى عبد الله بن عمر دغ عبد الله بن عمر ابن الخطاب شوى اغمي عليه يا سوما ya suma fa zahaba aqluhu, sai ya zamanto bashi bai san abin da yake ta, bai san abin da ya zamanto hankalinsa ya gushi, bi ma'ana wato baya sanin abin da ke faruwa a gefen sa, baya sanin wani abu, ya zamanto marfu anhu alqalam kenan, babu alqalami a kansa. Falam yaqdi salat, da ya farfado daga suman sa bai rama sallah ba. To kala Malik, Imam Malik yace wa zalika fima nara wallahu a'lam anna alwaqta kad dhahab. Imam Malik yace mu abinan wannan dalilin da yasa bai rama sallah ba a fahimtar mu, ai fima nara wato fima nafham, a cikin fahimtar mu Allah kuma shine yafi sani, anna alwaqta kad dhahab, cewa lokaci ya riga ya fita shi yasa bai rama sallah ba. Wato nan Imam Malik da fahimtar sa ta addini kaga fikihu kenan, yace wannan al'amari akwai tafsil, al'amarin ya zo a dunkule cewa Imam Abdullahi ibn Umar ya yi bacci ya farka ya suma da ya farfado bai rama sallah ba. Akwai tafsil, ba koyaushe ne idan mutum ya suma ya farfado ba zai rama sallah ba. Imam Malik yace sai dai idan yayin da ya suma ya tabbata cikin suman nasa har lokacin sallah ya fita. Alal misali, mutum ya zamanto ya suma bayan zawal bai yi sallah azhar ba, bai samu sallar la'asar ba, bai farfado ba sai bayan magriba, to anan wajen kaga lokacin azhar da la'asar duk ya tafi, dan haka idan ya farfado ba zai yi sallar azhar da la'asar ba. An fahimta? Amma idan da a ce zai farfado kafin faduwar rana, inda zai farfado kafin faduwar rana, shine Imam Malik yake cewa fa amma man afaqa fil waqt, amma wanda ya farfado a cikin lokaci, lokaci bai riga ya fita ba, fa innahu yusalli, wannan zai yi sallah, wajibi ne akan sai ya yi sallah. Domin yayin da abinda me yasa aka ce in lokaci ya fita ba zai yi sallah ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an salasa, an almajnun hatta yafiq, wa an alghulam hatta yahtalim, wa an alnaim hatta yastayqiz. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alqalami, ai wanda yake rubuta lada da alhaki, ma'anar rufi alqalamu din nan ai rufi at-taklif, daura wa mutum nauyin bin Allah, an dauke shi wajibcin, ba za a kama shi akan rashin bin wata doka ta shari'a ba. Inda yana daya daga cikin mutane guda uku, na farko wanda hankalinsa ya gushe mara hankali, wanda aka rufe hankalinsa shine al-majnun, har sai ya farfado, har sai ya dawo cikin hankalinsa, wanda yake hauka yake zuwa masa ya kau, to yayin da haukan nasa ya zo masa, to ba za a dauke, babu taklifi akan sa, babu nauyi akan sa. Wa anil na'im hatta yastayqiz, mai bacci har sai ya farka shi ma babu nauyi akan sa. Wa anil sabi hatta yahtalim, da yaro har sai ya balaga. Abinda ake nufi da rafu taklif, ai babu laifi akan abin da yayi, duk abin da ya aikata a lokacin babu laifi akan sa. Amma na abinda ake cewa khitabut taklif, akwai khitabul wad', akwai khitabul wad'i, wato shine abubuwan da suka danganci sharuɗa da sabubba da ruksa da azima da mawani. Alal misali, yanzu idan mutum yana bacci, sai ya je ya fada kan wani ya danna wannan mutumin har ya mutu, kaga ai ba shi da laifi. To amma a nan wajen yaya za a yi wajen biyan diya, tunda shine sababin mutuwarsa? In sai a biya diya daga cikin dukiyarsa, ɗan uwansa dole su biya diya domin shine sababin. Wannan khitabul wad'i ne, duk da cewa shari'a bata dora masa laifi ba, babu laifi a kansa. To abinda ake nufi da rufi alƙalam ɗin, wato an ɗauke laifi a kansa. To yanzu shi yasa ne aka ce idan mutum ya suma, ko kuma kamar ya zamanto taɓin hankali ya same shi har lokacin sallah ya zo ya fita ga baki ɗaya bai yi sallar ba, to in ya farfaɗo ba za a ce masa ya rama sallah ba. Wannan shine abin, wannan shine aka rawaito daga Imam, daga Abdullahi bin Umar, sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba. Amma Ibn Yasir daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin dole ne ya rama sallah. Yace misalin ai kaman mai bacci, ne wanda ya bacci duk da babu laifi a kansa, in lokacin sallah ya zo har ya fita, in ya farka daga bacci ba za mu ce masa ya rama sallah ba? Saboda haka yace idan mutum ya suma, sawa'un na rashin lafiya ne ko kuma na taɓin hankali ne, in ya farfaɗo sai ya rama sallah. Allahumma sai dai in yayi tsawo kwanaki ko shekaru ko watanni, to shine wannan wajen sai a ce saboda wahala ba zai rama ba. Aka haka ko malamai suka saba, amma ra'ayin Imam Malik shine wannan, kuma ra'ayinsa yafi dacewa da fahimta ingantacciya ta usulul shari'a. Domin matsalar dai sabani ne, wanda ya suma za mu kamanta shi, dalilin sabanin malamai anan shine cewa mutumin da ya suma za mu kamanta shi da mai bacci ne, ko za mu kamanta shi da mahaukaci? Domin mai bacci an yi ittifaki akan cewa sai ya rama sallah, mahaukaci an yi ittifaki kan cewa ba zai rama sallah ba. To wanda ya suma da waye fi kama? Da mahaukaci ko da mai bacci? Mai bacci abin nan mutum ya taɓa zaɓar suma? Ya taɓa ganin dama ya ce bari na suma? To kaga ku bacci ai ganin dama mutum zai yi bacci. Kuma gushewar hankalin bacci, ai gushewar hankali ce ta jin daɗi. Za ka ji daɗi a ce ka zo ka yi wani abu ka manta da komai, hankalinka baya tare da kai, daɗi kake ji, ai ni'ima ce. Suma fa suma rashin lafiya ce, ba ni'ima ba ce. Saboda haka kiyasin Imam Malik da wanda suka bi shi, da kuma wanda ke asali shine fahimtar Abdullahi ibn Umar, na kiyasta wanda ya suma na kamanta shi da wanda yake bacci, ya fi kusa da waɗanda suka kamanta shi da wanda yake mara hankali. To haka zalika, wanda amma idan aka yi ma mutum allura, za a yi masa operation, aka yi masa allura hankalinsa ya bushe, aka yi masa tiyata har lokacin sallah ya zo ya fita, in ya farfaɗo zai rama sallar ko ba zai rama sallar ba? Zai rama, domin nan wajen da waye abinda aka yi, abinda ya same shi gushewar hankali ne, amma kamar nau'i ne na bacci. To wannan shine tafahimtar da Imam Malik ya tafi a kai, kuma abinda ya sa ya kawo abin nan a asar ɗan Abdullahi ibn Umar kenan. Haka zalika, idan kana so ka gane, yaushe ne lokacin sallah zai tabbata ga mutum, sai ka duba ka gani lokacin da ya farfaɗo, yayin da ya farfaɗo, lokacin da ya saura, ya ishe shi ya yi alwala, wato ya cika sharuɗan sallah, sannan ya zo ya yi sallar, ya samu lokacinta ko bai ishe shi ba. A nan wajen sai ka zo ka dawo ka haɗa wannan, ka zo ka yi aiki da hadisin man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Idan yayin da ya farfaɗo daga sumansa zai iya cika sharuɗan sallah, sannan ya zamanto gwargwadon zai iya samun raka'a ɗaya, to a nan wajen sallar la'asar ta wajaba a kansa. In gwargwadon zai iya samun sallah raka'a biyar ne, a zahar da la'asar sun wajaba a kansa, kamar yadda muke bayani a wancan darasi. Idan kuma da daddare ne zai iya samun sallar magriba da isha, zai iya samun raka'a huɗu, magriba da isha sun wajaba a kansa. In kuma zai iya lokacin da ya farka zai iya samun raka'a uku da abin da ya kasa da ita, to lokacin nan sallar isha ce kawai ta wajaba a kansa. Halin wanda ya farfaɗo daga suma kamar halin wanda ta yi tsarki daga haila ne. kamar da halin wanda sai tsarki daga haila ne bambancin wanda yake ita mai haila an hana ta yin sallah ne wajibcin sallah yana kanta amma an hana ta ta yi ko ta yi ta saba ma Allah kuma an sauƙaƙe mata cewa ba za ta rama ba amma ba wai an ɗauke mata taklifi bane taklifin yana nan wajibcin yana nan saboda dalilin kaga inda in ta bar azumi za ta rama amma abin da yasa aka ce mata kar ta rama sallah saboda sauki ne daga Allah amma wajibin da kamata ita ma a ce mata za ta rama sallah amma idan da za a ce ma mata a duk wata kwanakin da suke al'ada sai sun rama su kaga wannan akwai tsanani a gare su sai duk wata suke yin wannan al'ada amma kaga azumi da yake sau ɗaya yake a shekara sai aka ce shi in sun rasa shi saboda al'ada sai sun rama shi na'am babun naumi anis fala wannan babi ne da yake magana akan wanda ya bacci har lokacin sallah ya wuce yaya zai yi wajen ramuwar sallah zai rama sallar ko ko ba zai rama sallar ba sannan kuma wanda ba wanda kuma ba bacci yayi ba fa wanda ya manta da sallah shi kuma me zai yi banda kuma wanda ya manta da sallah wanda kuma da gangan kuma yake yin sallah ba yaya zai yi to amma nan Imam Malik ya kawo maganar wanda ya manta da sallah wanda ya bacci a har lokacin sallah ya fita ya kawo mana hadisi biyu na sallah Annabi sallallahu alaihi na sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi bayan fitan lokacin ta saboda bacci a halin tafiya a ba wai to Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi bacci har lokacin sallah ya fita ba a halin zaman gida duk ruwayoyin da aka rawaito a halin tafiya ne hadisan suna da yawa dan haka ne ma malamai suka ce ba sau ɗaya ne abin ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya faru sama da sau ɗaya Imam Malik ya rawaito daga an ibn Shihab عن سعيد بن المسيب دق سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر جوا النبي صلى الله عليه وسلم يعند يداو دق تفيا سزوا ياكن خيبر سعيد بن المسيب ناقا نمبا ترجمة سبقه سعيد بن المسيب ابن حزن المخزومي القرشي دق تكن من يما لما مدينة قدابك الفقهاء السبعة هنا تيه دق تكن على كل من لا يقتدي بأئمتي فخدمته ذيذة عن الحق خارجة فخذهم عبيد الله أروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة شيني نهو دقة تكنس سعيد أي سعيد بن المسيب يعني دقة تكن من يما لما مدينة قدا بكوي واند سكر اسكتا حبي أنها يفيش أشكرا بيو باين خلافة سيدنا عمر بيان هكا يافهم شونا أبنى سيدنا عمر ياتي ناقا ناتي نغنن سيدنا عمر أكم من برينا خطبة kaga tunda abinda sayyidina Umar yayi shekara 10 a cikin sarautar sa kaga lokacin da sayyidina Umar ya rasu yana da shekara 8 kenan sunan kakansa Huzn kakansa sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne shine yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa yaya sunanka yace Huzn ai kunci sai yace a sunanka Sahal sauki sai yace ni bazan canza sunan da babana yanka mun rago ya samu wannan sunan ba to tunda ya fahimci kan cewa ba wajibi ne ya canza ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin al'adarsa yana canza miya sunaye marasa kyau zuwa ga kyawawan sunaye da sunaye da yake nuna tsarkake kai da yaban kai sai ya canza su da waɗansu sunaye kamar yadda ya canza ma mai suna Barra ta koma Zainab Barra wato manakarciya to shi ma wannan saboda wannan suna da yake yana daga cikin sunaye marasa kyau mun san al'adar larabawa wato da wanda yake ba bawa ba sai a sa masa suna mai kaushi wanda yake nuna kan cewar wato abin nan a ba wasa bane shi kaje sun ce masa murra daki ko hanzala daki ko harb yaki irin haka zaka ji irin sunayen nan saboda da aka tambaye su me yasa aka ce me yasa laraba suke haka suka ce ai ƴaƴanmu muna sa musu suna ne saboda abokan gabanmu dan idan sun ji sunan su sun ji an ce ai ga runduna nan ta zo karkashin harb ko karkashin hanzala sai su tsorata su san kan cewa wato namiji ne su ka bayinmu muna sa musu suna dan kanmu ne sai sa musu suna mai sauki kamar yasir kamar maisara sauki sahal suhail irin wa'annan sunaye za ka ga suna sa musu to shi ne sa'id ibn al-musayyib kakansa huzn da wannan sunan yazo to amma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam take Allah ya aiko shi domin ya cika kyawawan dabi'u duk wani abu wanda yake bai dace ba na jahiliya sai ya canza shi ya daga mummunan dabi'arsa zuwa daga mummunan zuwa kyakkyawa sai ne mai canza masa suna yake shine shi sa'id ibn al-musayyib jikansa yake cewa kuncin rai bai gushe ba a cikin mu saboda kakana ya iya karɓi sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna wanda yake cewa suna yana yin tasiri ga mutum shi yasa ake son a zaba ma yaro kyakkyawan suna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdaqul asma' asma' harif wa hammam sunan da kowanne gaskiya shine harif wato manomi da hammam mai himma wato mai damuwa dan adam haka yake shi yafi kowa gaskiya shine sifanta sunansa amma sunan da Allah ya fi so Abdullahi wa Abdurrahman to ana sa a samu kyakkyawan suna saboda suna yana tasiri akan ɗabi'ar mutum yanzu kaga wannan sunan na cewa kunci wannan bai tasiri kawai akan sa ba hatta akan zuriyarsa yace Sa'id ibn al-Musayyib yake faɗan wannan a hadisi a cikin tarjumarsa ya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai ya dauki ya rubuci manya-manyan malaman sahabbai irin su Ubay ibn Ka'ab da irin su Abdullah ibn Umar da irin su Zaid ibn Thabit duk yayi karatu a wajen su ya tara ilimi mai yawa har yayin har Abdullah ibn Umar yana cewa Sa'id ibn al-Musayyib min al-Mutqin yace Sa'id ibn al-Musayyib yana daga cikin malaman fatawa kaji sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin a'immatus sahaba ma irin Abdullah ibn Umar yake masa shaida cewa yana daga cikin malaman fatawa saboda ilimin sa ba wani abu ne kuma yasa ya samu ilimin ba saboda ya nace wajen neman ilimin ya nemi shi yanda ya kamata Imam Malik yace Sa'id ibn al-Musayyib ya kasance yana tafiyar darare da ranaku kan neman hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kwaya kaya ba wai ya dauki littafi kan yaje ya karanta shi ba a ce ya dauki littafi yaje garin Zaria dan yaje ya sauke dan yaje ya karanta tufa a can an ce akwai wani malami da ya santa ko dan yaje ya karanta abin nan ko dan yaje ya karanta abin nan a Kaukabu Al-Kaukabu Safi' na Imam Suyuti alal misali a shi dan hadisi dai zai tafiya darare da wurin da ranaku kan ya samu hadisi da to idan yayi haka akan hadisi daya to akan hadisai masu yawa fa na annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi kasance kage ya nuna mana irin himmarsa kenan wajen neman ilimi dan haka Allah ya bashi matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi na ilimi ya zama to daga cikin manya-manyan malamai dan haka ma idan yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan sunan wannan hadisin mai idan Sa'id ibn al-Musayyib ya ruwaito abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan hadisi wajen malaman hadisi mursal domin shi Sa'id ibn al-Musayyib bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabbai ne suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sune za su ce annabi ya ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma tabi'i in yace annabi ya ce ko annabi yayi sallallahu alaihi wasallam to dole ya dauka daga wajen wani ne yaji daga wajen wani to kaida malaman hadisi ba sa karban abinda wani yace idan tabi'i yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko ya faɗa ba sa karban maganar sa har sai ya faɗi wanda ya gaya masa to amma Imam Ahmad ya karbi mursalat din Sa'id ibn al-Musayyib yace ba waɗanda suka fi inganci irin nasa idan yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to a wajen sa akwai alamar inganci tare da shi domin ya kasance ne tsane ne tsantseni ne kuma yawa-yawan abin da ya yawa-yawan riwayoyinsa na ilimi daga wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana cewa ba wanda ya kai ni sanin hukunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ko Abubakar ko Umar ya zartar da shi na fi kowa sanin sa wato kul qada hukunci dai wanda yake za a zo wajensa a kawo masa kara yayi hukunci idan akwai malamai da suka keɓanta wajen tara hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aqdiyatur rasul sallallahu alaihi wasallam akwai malamai manya wanda suka tara akidiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato hukuncen da annabi alƙalancin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to sayyid ibn al-musayyib ya fi kowa sanin wannan bayan ilimin sa ya kasance mutum ne mai aiki da ilimin sa domin yake shekara 30 yayi a koyaushe ladani make mai kiran sallah a masallacin yake samun sa ladani a masallacin yake samun sa kuma yake shekararsa 40 bai taba rasa takbiratul ihram ba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin da aka yi fitinar waqa'atul harra lokacin da mutanen madina suka warware bai'ar da suka yi ma yazid ibn muawiya aka turo musu da rundunar mayaka kan fitilar su dawo cikin bai'a ko a karkashe su ba a taba samun lokacin da aka kaurace ma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai wa'annan ranakun Sayyid ibn al-Musayyib shi aka ci yana zaune a cikin masallacin idan suka shigo sojoji in suka shigo cikin masallacin suka gani sai ku kale shi wannan mahaukaci ne wato ma'ana in banda mahaukaci waye zai zo ya zauna kowa ya shiga gida ya kulle sai shi kuwa yana zuwa nan wajen ya san kuma za a iya kashe shi in banda mahaukaci waye zai haka to amma yakan abin da yake riwayar sai tace wai in lokacin sallah yayi sai ya ji kiran sallah daga cikin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan riwayar bata inganta ba da'ifiya ce bata inganta ba amma wanda suka ruwaito ta wanda ba a karban hadisin su ne amma ya tabbata cewa zaman sa yayi a cikin masallacin hatta ayyamu abin kwanakin harra amma cewa yana jin kiran sallah wannan bata riwaya da wata inganta bata zo da wata riwaya ingantacciya ba kamar yadda Imam Zahabi ya ambata a cikin tarjumar sa ya kasance mai tsanani kuma wajen gaskiya baya sassautawa lokacin da aka ce masa Amirul Mu'minin ya zo yana abin nan ya tura a nemo masa wani daga cikin abokan hiransa a cikin masallaci sai aka zo aka same shi sai aka ce masa kai ka zo sarki yana sarkin Amirul Mu'minin yana kiranka sarkin musulmi yana kiranka sai yace ni waye ke ce waye ka zo ka kira ni ya sani yace ka zo ka kira ni yace a'a ce waye in zo in nemo masa ɗaya daga cikin wanda take taya shi hira yace to ai ka je ka ce masa ni ba na cikin masu taya shi hira ya koma ya gaya masa shine yana gaya masa yace na san wannan mutumin Sayyid ibn al-Musayyib ne yake kyale shi saboda mutum ne wanda yake an san shi matsayin sa na ilimi da matsayin sa na tsoron Allah da matsayin sa na rashin sassauci kan sha'anin harkar gaskiya ya zamanto yana daga ya auri yar Abu Huraira shine ya aura masa Isa shi kansa almajirin Abu Huraira ne shi Sayyid ibn al-Musayyib kuma ya auri Isa wanda ya daya ga cikin dalilan da suke nuna cewa wanda suke cewa Abu Huraira bai taba aure ba gaskiya bane yayi aure har yana da ya kuma Sayyid ibn al-Musayyib shi ya aure ta ya rasu a shekara ta 94 bayan hijira shekarar da aka haifi Imam Malik shekarar da ake ce mata sanatul fuqaha abin da ake ce mata sanatul fuqaha saboda manya-manyan malamai da yawa sun mutu a wannan shekarar Abdullahi ibn Abbas yayin da Zaid ibn Thabit ya mutu sai yace duk wanda yake so ya ga yanda ilimi yake tafiya ya zo ya ga mutuwar Zaid wanda ya ruwaito hadisin daga Ibn Abbas ai sai Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa duk wanda yake so ya ga yanda ilimi yake tafiya ya zo ya ga mutuwar Ibn Abbas sai wanda ya ruwaito hadisin daga Sa'id ibn al-Musayyib yake duk wanda yake so ya ga yanda ilimi yake tafiya ya zo ya ga mutuwar Sa'id ibn al-Musayyib to kowanne in aka kawo maganar sa sai kaga sai ga matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi amma sai kaga shi kansa kuma almajirin wani ne ba da juma'a ba sai kaga ya zama to malamin wani to haka nan tsarin addinin musulunci yake haka nan imamatu taqwa haka take kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud yace wajen waje Allah lil muttaqina imama Allah ka sanya mu jagora ga masu tsoron Allah yace naqtadi biman qablana wa yaqtadi bina man ba'dana mi koyi da waɗanda suka gabace mu wanda suka zo baya su koyi da mu wato mu tashi mu nemi ilimi a wajen masu shi magabata masu shi domin ƴan baya wanda za su zo su nemi ilimi daga wajen mu da haka sai a tsare addini sai a kiyaye shi a Sayyid ibn al-Musayyib ya ruwaito wannan hadisin mursal bai faɗi wani sahabi ne ya ruwaito shi ba haka nan Imam Malik ya ruwaito shi a cikin muwatta kuma duk waɗanda suka ruwaito hadisin daga muwatta haka suka ruwaito shi daga Sayyid ibn al-Musayyib daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Imam Muslim ya ruwaito hadisin ta wata hanya ba ta hanyar Imam Malik ba daga malamin sa shi Ibn Shihab daga Sayyid ibn al-Musayyib daga Abu Huraira saboda haka hadisi ne tabbatacce zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Imam Muslim ya ruwaito shi Imam Muslim ya ruwaito hadisin daga ta hanyar Yunus ibn Yazid al-Aili an Ibn Shihab an Sayyid ibn al-Musayyib an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hina qafala min khaybar al quful abinda ke nufi da al quful dawowa daga tafiya ba amfani da kalmar quful a cikin tafiya in zaka tafi in ka je ka gama abinda kake kana dawowa gida shine za a ce quful khaybar kuwa shine kasar khaybar tana nan a arewacin madina tsakaninta da madina kilomita 180 ita ma kasa ce wadda take tana da bakaken duwatsu duwatsun volcano din zuwa duwatsun aman inda kasa take aman wuta din nan to ka san wannan wutar da take amayowa idan dutsen ya bushe sai ga zaman to baki kamar irin dutsen da ake gugar kafa da shi an san dutsen da ake gugar kafa da shi ai to haka wayannan abin nan shi yake cewa abin nan lava shi yake cewa lava da larabci daga nan ne ma tura suka dauka suke cewa mata lava ita wannan wutar da take gudu lava suke cewa mata da turanci larabawa asali da kalma ce ta larabci asalin ta ma'anar ta lava wato wannan dutsen to ita ma haibar tana da wayannan duwatsun gari ne wanda yake Yahudawa suka zauna dalilin zaman su kuwa saboda an bayyana musu cewa annabin karshen zamani zai bayyana a cikin a gari wanda yake ana noman dabino a cikin garin sannan kuma gabas da wannan gari da yammacin sa da yamma da shi akwai waɗannan bakaken duwatsun na Laba akwai duwatsun Harra to waɗannan su da suka zo Khaybar sai suka ga ta dace da sifar sai suka zauna a Khaybar saboda ne suna jiran bayyanan annabin karshen zamani waɗansu su kuma suka ce a'a ai ba nan bace sai suka ci gaba da zuwa har suka zo Madina sai suka ga sifar ta fi dacewa da Madina suka zauna a Madina amma wannan Khaybar ita ce garin da yake da Yahudawa suke kuma sun yi kaka gida a ciki suna da karfi suna da wato wurare abin nan da ake ce ma hisin ganuwa ganuwa ba irin tamu ba su tasu ganuwar yadda suke yi a can saman dutse zaki a can ne na ga an yi rijiya a saman dutse a Khaybar aka yi rijiya a saman dutse a cikin irin wannan gidan wani daga cikin manya-manyan Yahudawa marham wanda suka yaki da sayyidina a lokacin yakin Khaybar wanda har sayyidina yake wannan waka ana ladhi sammatni ummi haidara kalaiti ghafatin karihil manzara akilukum bil kayli bi sa'i kayli sandara suka yi wanda imam muslim ya kawo ta to a wannan fadar tasa akwai wato saboda inda zaka san Yahudawa azzalimai ne dan ba wanda zai irin wannan fadar sai azzali ya san ya ci haƙƙin mutane yaje can kokolwar kan dutse yanda koda ana neman sa zai iya tsara kansa da abinci da abin sha ba sai ya sako kasa yana neman ruwa ba akan dutsen yayi rijiya a cikin dutsen aka haka ta za ka ganta duk gefen ta gabaki daya an gina shi da dutse a ciki kuma yake jebo ruwa din wannan mun je mun gani yana nan har yanzu akwai gurgudin sa abin nan shi kuma sai musu yaji a shekara ta 6 bayan hijira ya dawo wato aiki da shekara ta 7 kenan bayan ya cika shekara 6 a shekara ta 7 an ji a cikin watan Rajab to a hanya ta dawowa shine wannan abin ya faru an je an kai yaki bayan an ci Khaybar Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tara abin da ke ciki na arziki saboda sun kasance suna noman dabino yace mai Yahudawa zai kyale su a ciki su rinka aiki a gonakin amma gonakin sun zama sunan musulmi duk abin da suka fitar da shi duk abin da suka noma na amfanin dabino rabi nasu ne maimakon aikin da suka yi rabi kuma na annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga duk da yake an ci su a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam bai zalunce su ba su noma kuma zai biya su kafirai ne amma ba za a zalunce su ba shi yasa Abdullahi ibn Rawaha shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake turawa in an gama noman sai ya zo ya ce kafin a girbe sai a zo a ce wannan zai kawo dani kaza sauraka nawa ne rabban mu mu musulmi dani kaza sai ce to ku ba mu dani kaza tun kafin a girbe zai je ya gani yana kan dutse dan kar a cinta sai Abdullahi ibn Rawaha yake ce musu wallahi Yahudawa ba mutanen da nake a cikin halittar Allah kamar yadda nake su ba mutanen da nake kiyayya da su nake kin su kamar ku yace amma kiyayya ta gare ku ba za ta nan zalunce ku ba kiyayya ta gare ku ba za ta nan ki muku adalci ba sai suka ce to wallahi da wannan ne Allah ya tsaida halittar samai da kasa tsayawa ya zama to kan cewa za ka yi adalci ba sani ba sabo dan ka so mutum kin ka ba zai sa ka zalunce shi ba dan ka so mutum san ka ba zai sa ka zalunce wani ka ba shi haƙƙin wani ba wannan shine abin da ya tsaida gaskiya ya tsaida zaman lafiya a sama da kasa kamar yadda Yahuda din suka ce masa to haka nan Abdullahi ibn Rawaha tarbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ya ga wannan saboda su kansu Yahudawa din an ci su da yaki amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ba su haƙƙin su in sun yi aiki a ba su to a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga Khaibar shine wannan abin ya faru asra annabi sallallahu alaihi wasallam yayin dawowa sa sai ya tafi a daddare al-isra shine tafiyar dare ba a ce mai mutum tafiyar da yayi da rana al-isra ana ce ma asra ana cewa sara dukkan su ma'anar su daya wato yin tafiya cikin dare al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam baya tafiya cikin dare mai tsawo saboda kai ya tsananta ma abin hawa inda su kansu dabbobi suna da haƙƙi su ma a ba su lokaci da za su samu su dan huta to amma saboda inda wata muhimma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafiya din daga dare din kamar yana son ya cimma wata muhimma kamar lokacin da aka dawo daga yakin Tabuka munafikai sun fitar da masifa da fitina a cikin musulmi suka sanya fitina aka nemi a tayar da gaba da fada a cikin musulmi tsakanin su da juna ga makamai kuma an dawo daga yaki to annabi sallallahu alaihi wasallam ganin haka sai ya duk kowa ya daura sirri a kama hanya aka yi ta tafiya sai da kowa ya gaji likit sannan ya ce a zauna a huta domin wannan gajiyar za ta sakarsar da su ba za a tsaya a tattauna wannan abin da zai kawo fitina din ba hikima ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan hikima takan sa shi ya tafiya cikin dare don cimma wata maslaha irin basira da Allah madaukakin sarki ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hatta idza kana min akhir al-layl arad har sai da zuwa karshen dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta'arif at-ta'arif shine mutum ya hutu ya tsaya ya sauka yana cikin tafiya ya sauka yayi zango amma da nufin cewar ba wai yayi zaman dindindin ba zama ne na zango dan ya dan huta sai ya ci gaba da tafiya shi Laraba suke cewa ta'arif kuma yawanci ana yin sa ne da daddare shi ma ana yin sa ne da daddare to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka yayi zango وقال لبلال يا شيخ بلال بلال ابن رباح صحابي من ذا الله صلى الله عليه وسلم مولى سيدنا ابو بكر kuma shine muka sani shine kamar da muka sani shine mai kira shine yake kira ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura masa mace makhzumiya yar uwar mace qurashiya yar uwar abdurrahman ibn auf domin ya nuna cewar abinda yake sa mutum ya isa wajen aure shine addini ba wai cewa shi da bane ko dan wane ko jikan wane ko dan gidan wane abinda yake sanya shi a ga cewa ya isa a bashi aure shine cewar yana da addini kaga Bilal ibn Rabah bawa ne aka yantar da shi amma aka hada shi aure kuma gashi baki aka hada shi aure da Balarabi ya fara din yar Quraysh yar Banu Zuhri yar uwar Abdurrahman ibn Auf ya aure ta a ya hidimta ma annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kiran sallah shine ke daga cikin masu imanci annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah da shi da Abdullah ibn Ummi Maktum bayan hijrar annabi sallallahu bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma Sham a can ya zauna wanda hayyar rasu a can a shekara ta 14 18 bayan hijira a shekarar da wata annoba ta barke kwalara irin Taun kwalara din nan haka wanda ya kira in ma sai ne ta kwalara irin ta ce ta barke wanda a cikin ta ne da yawa da an samu sahabbai da yawa da suka rasu daga ciki akwai Bilal daga ciki akwai Mu'ad ibn Jabal annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa Bilal ikla lana subh ikla al-kala'a wato ka kiyaye mana kai mana kiwon as-subha wato lokacin sallah asuba idan lokaci fitowa al-fajr ka kiyaye mana fitowa al-fajr al-kala'a shine kiyayewa kul man yakla'ukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman wa yake kiyaye ku a dare da rana daga Allah in ba Allah din ba to shine a ma'anar al-kala'a ai ikla lana subh ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه النبي صلى الله عليه وسلم شيء اصحابي دي سكي بكي اكرشن دري وكلا بلال ما قدر له بلال يتيا يكيو يداكو نفتوى الفجر ما قدر له اي مدة قدرت له الى كت مدة دا قدر مسا بتقدير الله قدر الله قدر مسا يتيا ثم سنك الى راحلته سنسي جنجنا اجيكم a jikin abin nan taguwarsa ar-rahila shine taguwa lokacin da ya zamanto akwai kaya a kanta taguwa in ta zamanto akwai kaya a kanta ita ce ake ce marahila amma in ta zamanto babu kaya da sirri da abubuwan abin nan ba a ce mata rahila sai ya jingina ya dan huta shi ma thumma sarada ila rahilatihi wa huwa muqadil al-fajr ko akwai ba ta kusa ba rawana ba wa huwa muqadil al-fajr yana kallon al-fajr alhali yana kallon al-fajr din yana kallon fitowa al-fajr saboda al-adar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da farkon lokaci da sauran wato inda sauran al-ghalas da sauran duhun dare yake yin sallah wato daga zara alfajiri yake to annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah asuba shine al'adar sa baya bari sai gari ya waye sannan ya sallah alfajiri fa galabat wa ainahu bi idanun sai bacci ya rinjaye sai bacci shi ma ya dauke shi an bashi ya dako shi ma baccin sai ya zo ya sace shi فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركب حتى ضربهم الشمس ما ذا الله صلى الله عليه وسلم بفركا با بلال ما بفركا با با wani ma daga cikin jama'ar daga cikin sojojin rinjira annabi sallallahu alaihi wasallam bai farka sai da zafin rana ya dake sai da rana ta fito alfajir din ya fito a'a ba zawali ba rana ta fito sosai haskenta ya tayar da su haskenta da kuma dan burbushin zafinta tun da rana ta fito ai da safa din ma ta kan danyi dan zafi sabanin zafin abin sanyin asuba fa fadiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya razana a wata riwayar wa fadiya ashabu sahabbai ma duk suka razana kowa ya tafi neman asibi alwala fa qala bilal sai bilal yace ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsi ki abinda ya dauke min raina shine ya dauke maka ranka wato bacci kenan kamar yanda bacci ya dauke ka ni ma shine ya zo ya saki ko kuma bi ma'ana Allah da ya dauke min raina shi ya dauke maka shi Allah ne dauke maka ranka shi ne ma ya dauke min raina inda Allah ya ce Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana dauke rayuka yayin da suka zo mutuwa da ran da ajalin ta ma bai zo ba ita ma Allah yana dauke ta yayin da ta zo bacci a cikin bacci in mutum ya bacci bacci kana mutuwa dauke ruhin aki in ya farka sai a dawo da shi to wanda Allah ya nufa masa mutuwa sai ya rike ran ba za a dawo da shi ba wanda kuma yake da sauran ajali sai a dawo masa da ran yace to Allah da ya dauke ranka ya rasulullahi sai ya dauke mu kai ya sa mun bacci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتادوا كتاشي كجاء ابا بن هوام كتاشي كجاء ابا بن هوام كوا يجا تغورسا فبعثوا رواحلهم في سكة تاشي ابا بن هوام واقتادوا سكة جاسو شيئا سكة تنين اشتكيا لئتا ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فلما زعل الله صلى الله عليه وسلم يأمر بلال فأقام الصلاة لإقامة الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح sannan sai ya sallaki ya yi musallah asbahi jan'i wato thumma qala hina qadiya hina qada as-salah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an idan da sallah sai yace man nasiya as-salah falyusalliha idza dhakaraha wanda duk ya manta da sallah to yayi ta yayin da ya tuna ta fa inna allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi domin Allah madaukakin sarki Allah wanda al-khairan sa sun yawaita kuma ya daukaka yana cewa a cikin littafin sa al-qur'ani aqimi wa aqimi as-salata li dhikri aqimi as-salata li dhikri ka sai da sallah saboda tunawa da ni saboda tuna wato ka sai da sallah wanda domin sai da sallah ta shine tunawa da ni tuna warka da zaka yi da ni inji Allah waja a wata fassara kuma li dhikri ay li tadhkiri lak ka sai da sallah idan na tunatar da kai lokacin ta wato umani ne sai da sallah matsawar dai mutum yana fadake ba mantawa ba ba mantawa yayi ba to wannan hadisin akwai fa'idodi da dama a ciki na farko dai akwai fitar shugaban musulmi wajen jihadi dan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fita yana daga cikin sunnoni annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita yaki kuma yana aikawa dan haka ba wai shugaban musulmi ba wai ba zai je jihadi bane in ka kama shi kansa zai fita kuma haka ya zama to al'adar sarakunan musulmi suna fita yaki kuma suna aika rundunonin yaki wanda fitar yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da kansa ita ce al-ghazw wanda kuma ya aika shi bai fita ba ita ce ake cewa as-sariya sannan wannan hadisi ya nuna halaccin tafiya cikin dare bal akwai ma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin nan alaikum bidjalja ina horonku da tafiya a farkon dare domin rana ana abin nan domin kasa fa innal arda tuqwa fil layl domin kasa ana nade tsawanta a cikin dare wannan malamai sun ce ma'ana biyu ce imma hakikanin ta haka ne ana nade tsawon kasa din yadda kilomita 200 sai ga dawo kilomita 180 ko 150 yadda Allah ya so hakikatan wannan malamai suka ce a zahiri yake saboda wannan ya daga cikin kudura Allah kuma tunda mai gaskiya ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ba abin mamaki bane idan Allah ya yi wadansu kuma suka ce abinda ake nufi
wato Allah madaukakin sarki yana sanya wa mutum nishadi na tafiya yanda ba zai ga nauyin tafiyar ba. Tafiya da take kamar kilomita 200 sai ganta ta zama so kamar kilomita 100. Wadansu suka ce a'a ba, wadansu suka ce wannan shine ma'anarta. Ala ayi halin wannan da cikin faidar wannan hadisi ya nuna mana halalci tafiya cikin dare da kuma sauka a ƙarshen dare din domin a huta, saboda jiki ma yana da haƙƙi, ita dabba a bar hawa ita ma tana da haƙƙi, kuma a wannan zamanin mota ma tana da haƙƙi. Bakin mai ya dan fara abin nan, ya dan sa in ya saki ya dan samu ya ƙara dan ya ƙara kauri. A sannan a cikin wannan hadisin ya nuna mana muhimmancin kula da kiyaye lokacin sallah, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bacci ba sai da ya sa Bilal ya tashi su lokacin sallah yayi, dan shine ma'anar sanya Bilal ya ciwon fitowa alfijir domin kan lokacin sallah ya fita. Da haka abinda yanzu mutane aka yi, mutum mai dogon hira ko ya je zance ko ya je ya zauna tare da uwar gida an yi ta hira, ko ya zauna kallon talabijin, ko ya yi hira da abokai, ko kartawar iyazu billah, ko dai makamantan waɗannan, ya je ya dogon hira sannan ya zo ya kwanta, bayan ya san cewar bisa al'ada ga gajiya ba zai iya tashi da kansa ya sallah asuba ba, ko in ya ji asuba ta hairu minan nan ba zai iya tashi ba, in yi haka to ya yi tafrit, ya yi sake, ya saba suna, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam nuna mana a cikin halin irin wannan da yake da kake kyautata zaton cewa ba za ka iya tashi da kanka ba, to kai tanadi. Tanadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya sanya Bilal in lokacin sallah ya yi ya tashi. Da haka yanzu mutum kamar alal misali, ko dai ka wuce sa wani ya tashe ka, ko ka ce yanzu inda ake da GSM din nan, in ka san ma in ka sanya agogo, in ka sanya ƙararrawa ta wayar hannu ba za ta tashe ka ba, baccin ka yana da nauyi, to ka sa wani in lokacin sallah ya kace ya bugo maka don ya tashe ka. Yin tanadi dai domin tashin sallah wannan yana daga cikin abin da sunna ta koyar, kuma yana wajaba idan ya zama to kana ji ma kanka tsoron lokacin sallah zai fita, domin wajibi ne, abinda wajibi ba zai tabbata ba sai da shi shi ma ya zama to wajibi. Idan ka san ba za ka iya yin sallah cikin lokaci ba, in ka kwanta a ƙarshen dare sai ka wuce sa wanda zai tashe ka, to wajibi ne ka wuce sa wanda zai tashe ka. Idan kuma kai haka sallah har lokacin da ya fita baka da uzuri, ba za a baka uzurin wanda ya bacci har lokacin sallah ya fita ba. To wannan hadisin yana ɗaya daga cikin darussan da ya koya mana, sannan yana daga cikin abinda wannan hadisin ya nuna mana a tayar da mutum sallah in lokacin sallah ya yi, tunda fa'idar sanya Bilal ɗin kenan mai kiwon alfijir. Idan dan kawai ya san lokacin ne ba ya tashi mutane ba, da ba za a sa shi kiwon alfijir ba. Don haka waɗansu akwai malamai da suke cewar ba a tashi mutum in lokacin sallah ya yi, sai dai a kyale shi ya tashi, saboda tunda an ce wanda yake bacci yana da uzuri. To wannan hadisin duk da yake abin nan yayi ishara akan wannan, kuma aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ana tashin mutum, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai tafi sallah al-fajr sallah asuba sai tiya ta gidan Sayyidina Ali da Fatima radiyallahu anhuma, ya tashe su su yi sallah shine har Annabi yake ce musu yanzu ba ku tashi ba har yanzu, sai Sayyidina Ali yake cewa ai ya Rasulullah ra'ayukum ma hannun Allah ce, lokacin da Allah ya so sai dawo da su, wato ba sai tinye sallar jarabati ne yake kawo wannan, sai Sayyidina Ali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala, yake ya karanta masa wannan ayar wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala, mutum ya fi kowa iya musu, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa magana, amma sai ya kawo wannan abin da musu ne yake to ai da ma ranmu hannun Allah yake, lokacin da Allah ya so sai ya dawo mana da ranmu, hujja ce ya kawo. To mutum dai ba za ka ce masa kurmus ba shi da abin nan, ba shi da hujja ba, sai ya faɗa duk al'ada, wannan al'ada dan adam ne kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To wannan ya nuna cewa kenan ana tashin mutum dan yayi sallah, ba za ka ce a'a wannan wani kar ku tashe shi, ka san ka tashi mutum daga bacci sai ciwon kai, in ka tashi mutum daga bacci la'alla wannan zai iya tashi zautuwa, a'a sai dai in aka tashi tashin mutum a tashe shi da lukufi a hankali. Kuma sannan yana daga cikin sunnah Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce a Ibn Rajab ya kawo wannan hadisin a sharhin Bukhari, sai in yana tafiya sallah da asuba in ya ga mutane suna kwance ko a cikin masallaci sai ya bige su da kafa cewa su tashi lokacin sallah ya yi. Saboda haka kaga dai ana tashin mutum ya yi sallah, kuma hikimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Bilal ya yi musu dakon alfijir kenan. A sannan wannan hadisin ya nuna wannan hadisin Ibn Abdul Bar ya ishara zuwa ga wannan hikima ga wannan fa'idar. Wannan ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin irin wannan barci, tunda kaga Allah ya sanya masa wannan domin hikima, dan a tabbatar da hikima aka fitar da shi daga al'adarsa ta irin baccin annabawa ya zo yayin baccin sauran bani adam irin mu gabaki daya dan ne dan a tabbatar da wata hikima wannan hikimar shine a tabbatar da sunna kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa a hadisin da Imam Malik ya kawo daga cikin balagatin sa amma Ibn Abdul Bar ya ambace shi da isnadin sa yace inni la ansa walakin unassa li akli ni bana mantawa amma ana manta bana mantuwa amma ana mantar da ni dan in tabbatar da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam baya mantuwa sanukure uka salatan sa illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so amma asali Annabi sallallahu alaihi wasallam baya manta wani abu to sai dai Allah zai mantar da shi domin nufin ne sunna shi yasa lokacin da yayi sahu lokacin da yayi sallah raka'a biyu yayi sallama ya dawo ya jiya ya kalli mutane kowa yayi shiru ga su Abubakar da Umar saboda kwarjin Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya kasa magana sai zuli ya daini ne yace ya rasulullah aqfirati salatu am nafi ya rasulullah sallah yau an rage ta ne ta koma raka'a biyu ko kamantuwa kai ita kullu zalika lam yakun duk biyun ba wanda ya faru ba mantawa ne ba kuma rage sallar ake wato sallar tana da kuma ban manta ba yace kada kana ba'du zalika ya rasulullah to tabbas wani abu ya faru daga cikin wannan sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahaqqun ma qalat al yadayn abinda zai ga ne faɗa gaskiya ne tabbas haka ya faru haka ce eh sannan sai ya tashi yayi sallah raka'a biyu sannan yayi sujjudu sahwi to Allah ya mantar da shi ne dan a sunnata mana yanda zamu yi mun yi mantuwa inda bai mantar da shi ba ran da mutum yayi mantuwa a cikin sallah ya zai yi da kansa sai ke sai take sallah kamar yadda aka yi wata ran wani abu tariya a wani masallacin Azhar a Misra aka zo aka samu wani mutum ya zo yayi wa mutane sallah yayi rafkanwa ya rasa yadda zai gyara sallah sai ce to shike ran da a sake sallah sai wani mutum a cikin jama'a yace to kai baka da gemu me kake ka zo kace zaka yi mutane sallah ka san baka yi sallah baka kalle masu gemu su yi mutane sallah yanzu kan zaka samu sai mu sake sallah shi abin da ya baki haushi wai za a sake sallah ne to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ana mantar da shi dan ya tabbatar mana da sunna kamar wannan bacci nasa da yayi ya fita daga baccin sa na al'ada aka sako masa wannan bacci dan sunna ta tabbata dan a nuna mana yanda mutum idan yayi bacci ga yadda zai yi yadda mutum in yayi bacci bai yi sallah ba ga yadda ya kamata yi to sannan wannan hadisin ya nuna mana cewar idan mutum yayi bacci ya gafala in mutum yayi bacci din nan nau'i ne na gafala to idan irin wannan idan haka ta same shi to in ya tashi zai yi sallah ya tashi daga nan wajen da gafalar ta same shi tunda kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake su bar wajen karfi sallah ana yace musu iqtadu ku tashi ku ja ababan hawan ku sai da suka fita daga wajen faqtadu sai a suka fita daga nan wajen suka dan yi tafiya sannan yace ma Bilal ai abin nan ya kaga sallah ai sallah wannan ya nuna an ce illar wannan hadisin bai faɗi illar ba amma a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a hadisin da zai zo baya shi ya cewa shaytan ya zo ya same su a wajen ne ya zo ya samu Bilal ya sanya shi kamar yanda uwa take kama ɗanta ta rinka jijjiga shi tana jijjiga shi har yayi bacci haka shaytan ya yi ma Bilal ya rinka jijjiga shi sai da yayi bacci to saboda wannan tasirin da shaytan ya yi musu yace wannan waji ne da shaytan ya zo ya same mu a wajen to mu tashi daga wajen an ce hikimar da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen ke shine daga nan malamai sun dauka cewa idan wani abu na gafala ya zo ya samu mutum a waje to in ya tashi zai yi sallah yana da kyau koyi ne da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam kare sallah a nan wajen kamar mutum yayi bacci har lokacin sallah ya fita sallah asuba to in ya tashi sallah kare sallah a wannan daki ne je wani daki ne sallah saboda shaytan ya samu karfi a kansa ya sanya masa gafala a wannan dakin to ya kaurace ma wannan dakin ya kaurace ma inda shaytan ya zo ya masa wannan illa wannan yana daga cikin abinda malamai suka dauka daga cikin wannan hadisin na baccin Annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin sallah ya fita sannan sun amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan fa aqama sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Bilal yayi iqama fa aqama wannan malamai sun yi sabani anan aqama a zahirin da take cewa iqama kawai Bilal yayi bai yi kiran sallah ba ko kuwa aqama ai ya tsaya da sallah irin yadda al'adar Bilal take al'adar Bilal ko an ya tashi in lokacin sallah zai kira sallah zai yi iqama Imam Malik ya tafi akan cewa a iqama kawai ne saboda zahirin wannan hadisi dan haka auden Imam Malik idan mutum lokacin sallah ya fita in yazo zai yi sallar ko da suna cikin al'umma ne ko da suna cikin jama'a ba za su kira sallah ba sai dai kawai su ikama su yi sallah jumhurin malamai kuwa wanda yake shine mazhabar hanafiya a dina shine mazhabar shafi'iya da imam ahmad da su abu sau da jumhurin malamai suka tafi akan cewa zai kira sallah yayin ikama zai kira sallah yayin ikama banda hanafiya jumhurin amma da jumhurin malamai an ce zai kira sallah yayin ikama hanafiya suna da sabani a tsakanin su a cikin mazhab tsakanin imam abu hanifa da sauran almajiransa amma dai wanda ke dai babban khilafi tsakanin biyu ga malamai idan mutum lokacin sallah ya fita suna cikin jama'a suka tashi za su yi sallah ikama kawai za su yi ko fa za su yi ikama da kiran sallah wannan hadisin zahirin sa ya nuna ikama ne amma sauran hadisai da suka zo kamar hadisin imran ibn al-husayn shi ma na abin da na baccin annabi sallallahu alaihi wasallam na wani hadisar bacci din da suka yi yake annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarni bilal ya kira sallah sannan da ya kira sallah suka yi raka'atayn fajr sannan yake ma bilal yayi ikama sannan suka yi sallah hadisin imran ibn al-husayn kuma shi ma ingantacce ne a wanda da shi ne shi da shi kaga lafazin shi kaga babu wani ijmali a cikin sa mu bayyane mu fassara ne a bayyane yake aka ce aka bayyane ikama aka bayyane kiran sallah shi ko wannan hadisin a dunkule yake fa aqama sai yadda sallah tana daukar ma'anonin nan guda biyu tana daukar ma'anar cewa ikama kawai yake kuma tana daukar ma'anar cewa bilal ya tsaya da sallah bisa yadda ya saba tsaya da sallah shine ya kira sallah sannan ya yi ikama dan haka hadisin da yake a bayyane shi yake kaddamarwa bisa hadisin da ya zo a dunkule hadisin imran ibn husayn shi ya bayyana cewa idan aka tashi za a kira sallah sannan kuma a yi ikama wanda yake shine abinda jumhurin malamai suka tafi akai fa sallatihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-subh annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba wannan riwayar bata bayyana cewa yayi raka'atayn al-fajr ba amma kamar yadda ya zo a hadisin imran ibn husayn sai da yayi raka'atayn al-fajr wanda ya nuna cewa idan mutum a lokacin sallah ya fita babu laifi ya raka'atayn al-fajr sunna ne ma yayi haka kafin ya salla asuba inda lokacin sallah ya riga ya fita amma da mutum zai tashi ya zamanto cewar lokacin sallar ya kusan fita zai iya samun ko da raka'a ɗaya ne kafin rana ta fito to a lokacin nan zai salla raka'a ɗaya ne a lokacin nan sai ya salla raka'a ɗaya fajr ya salla asuba domin yake zai raka'a ɗaya fajr lokacin sallar asuba zai fita waɗansu malamai sun ce dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jinkiri ya fitar da su daga inda suke har suka je wani wajen wai yayi haka ne saboda a lokacin rana tana fitowa kuma dan haka a wajen su in mutum ya tashi rana tana fitowa bata gama fitowa ba to sai ya tsauna ya jira ta har sai ta gama fitowa sannan sai ya salla asuba idan dai zai zamanto domin suna cewa idan mutum ya yi sallah alhali rana tana fitowa sallar sa bata yi ba wannan shine mazhabar hanafiya to wanda yake ya saba dalilin tunda dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin daya hadisin kamar wanda zai zo ya bayyana illar da ya jinkirta sallar asuba din illar shine su bar wajen daga fara ta zo ta same su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ai shine yace wanda ya riskita wanda ya tashi yayi sallar asuba yayi sallar raka'a daya ta sallar asuba kafin rana ta fito fal yusalli ilaiha al-ukhra to ya tika daya raka'a wato kaga in ka tashi kenan rana ta kusan fitowa ba za ka ce za ka tsaya sai rana ta fito ba sannan kai sallah a'a kai sallah raka'a daya a cikin lokaci ɗaya raka'a kuma ka yi ta lokacin rana tana fitowa hani da aka yi na mutum yayi sallah lokacin da rana take fitowa ko lokacin da take faduwa ka sallar nafila ne ba sallar farilla ba saboda nassin hadisin nan na Abu Huraira wanda ya tashi sallar asuba ya samu raka'a daya kafin fitowar rana to ya ka ya gwaba ɗaya raka'a tare da ita sai ya cika sallar ta kaga in dai ya samu raka'a ɗaya kafin fitowar rana to tabbas ɗaya raka'ar ko zai same ta lokacin rana tana fitowa to an halatta masa yayi haka saboda sallar farilla ce banda sallar nafila sannan yana daga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya idan da sallah yace wanda ya manta da sallah yayi sallar idan ya tuna da ita kaga ya nuna cewa kenan wanda ya mantuwa da aka dauke masa laifi ba dauke masa wajibcin sallah ba da aka ce rufi alqalam anin na'im an dauke laifi akan mai bacci ba wai an dauke masa sallar bane an ce in ya tuna dole zai yi sallar wanda ya nuna kan cewa wanda ya manta sallah ko kuma yayi bacci zai yi sallar yayin da tuna kuma hadisin Anas ya tabbatar da wannan yace man nama anis sala aw ghafala anha falyusalliha idza zakaraha la qada'a laha illa dhalik kamar yadda yake a cikin Bukhari wanda ya bacci da yi sallah ba ko kuma ya rufe kalwa ya manta yayi sahau ya manta da yayi sallah din ba to duk lokacin da ya tuna yayi sallar ba ta da wani kafara in ba wannan ba ko ba dai to wannan matsalar ita zamu zo akan ta a darasi ne zuwa in Allah ya kai mu tare da karatun daya hadisin insha Allah da kuma tambihi akan sauran fa'idodi da suka zo na hadisin bacci daga sallah da Imran ibn al-Husayn da sauransu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah sai ai uzuri saboda karatun ya tsaya da ana ce mai tuka mota sa'i ya ji ta sayyara tukawa saboda shi yake jan mota wato ku ja ababan hawanku ba bai ce musu kar su hau su ja su da naga kowa a jaji da akalarsa a ja su har afta daga wannan wajen shine ma'anar iqtado din اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شافيته ولا حاجه هي لك ريبا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.